الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورياتات بتجا الله ليس تنون منا أن رانا تلا ربا دنشي غور كراتون وأن لتاهي مسونا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. Wanda muna cikin suratul talaq wanda muna cikin aya ta 6 ko shine Allah yana bayani akan maccen da aka sake ta tana da ciki, aka ce ku ciyar da su har su sauke wannan cikin nasu. In suka roki alkawalin shayar muku da ƴaƴan an yi jinga, to sai ku ba su jingar da aka yi da su, ku yarjejeniya tsakaninku da kyautatawa. In abin kuma ya cirata, ma'ana ya citira, fasaturdi'u lahu ukhra, sai wata ta shayar masa da ɗansa. To shi ne mala ya ce wa ghairuha, ko yani ghairuha wadda ba ita ba, ya zo a cikin wata aya, fala junaha alaikum, ba laihi a gare ku, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, in kuka mika abin da kuka bayar da kyautatawa. Wa hadha haythu kana al walad, wannan lokacin da yaro ya zamanto yaqbalu sadiyu ghayra ummihi, inda yana iya karban nonon wacce ba ma'aifiyarsa ba. Ko ta shikenan sai ta mika shi wata ta sayar da shi in ba ta amince da jingar ba. Fa in lam yaqbal, in kuma baya karban nonon wata, illa sadiya ummihi, sai dai nonon mamarsa, ta ayyana ta lirda'ihi, da haka ita yanzu ya zama tilar ta shayar da shi. Wa wajaba alaiha, wajibi ne a gare ta. Wa ujbirat in imtana'at, za a tilasa ta in taqi, tunda baya karban nonon wata sai na mammarsa. Da yana karban nonon wata wadda ba ita ba, in ta ki ta shayar da shi, to sai a amshe shi a ba wata ta shayar. In ya zamanto bai karban nonon wata wadda ba mammarsa ba, to nan ya ayyana gare ta ta shayar da ita, kuma ta shayar da shi, sannan kuma wajibi ne a gare ta, kuma za a iya tilasa ta in ta ki. Shine wa ujbirat in imtana'at. وكان لها أجرة المثل, تنادى لادن مثال يندى أكي بيان وأن سكي شاير وإتم هكذا أبياتا. إن لم يتفق على مسمى, إن بسي اتفاق إبا أكن ونا أبند سكى أنبتا كذا ذنبيا, وينزو sai a bincika nawa ne masu shayarwa suke shayarwa, yana sai a bata irin abinda masu shayarwa suke shayarwa. Ko wa hada ma'khuzun min al-ayati al-karima, wannan an ciro shi ne daga wannan aya mai girma, min haythul ma'ana, ta wajen ma'ana. Fa innal walada, saboda shi dalan ma kana fi batni ummihi muddat al-hamli, lokacin da ya kasance a cikin cikin ma'aifiyarsa tsawon lok muddatul hamli, lokacin ciki, la khuruja lahu minhu, baya iya fitowa daga wannan ciki. Ayyana ta'ala ala waliyihi nafqa, sai Allah ya ayyana waliyinsa da cewa ya ciyar. Falamma wulida, lokacin da aka aihe shi, wa kana yatamakkanu an yataqawwata min ummihi, yana da damar ya ci abinci daga wajen ma'aifiyarsa, shi ne nonanta,
kana bi manzilatil hamli yana matsayin kamar yana cikin ciki yanda yana cikin ciki aka tilasa cewa a ciyar da ma'aifiyar ta tashi saboda sai ta ci ne shi ma zai samu abin da zai gina jikin shi a cikin ciki ko to haka bayan an aifo shi shi ma hukuncin duka ɗaya ne wa min ghairiha da watanta wadda ba ma'aifiyarsa ba abaha ta'ala sai Allah ya halitta al'amrain wa inna al'amran guda biyu ko ta shayar da ita a biyata ko wata ta shayar da shi a biyata fa idza kana bihala bihalati la yumkin an yataqawwata illa min ummihi in yana cikin halin da bai yiwa ma'ana ya ci abinci sai dai daga ma'aifiyarsa kenan bai iya san nonon wata in ba ta ma'aifiyarsa ba in ba na ma'aifiyarsa kana bi manzilatil hamli ce ne yana matsayin kasancewar shi kamar yanda yake cikin ciki ko tunda sai ma'aifiyarsa ta ci shi kuma zai samu sinadarin da zai gina mishi jiki a lokacin da yake cikin ciki wa ta'ayyanat ummuhu tariqan liqutihi kenan ma'aifiyarsa ta zamanto ita ce hanyar abincinsa summa qaddara ta'ala nafqata sannan Allah ta'ala sai ya kaddara ciyarwa bihasabi hali zawji gurgudan hinin mijin ba a cewa ya bada abin da bai da shi a gurgudan wadatar shi gurgudan abin da zai ciyar fa qala sai Allah ta'ala ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati ma'abuci yalwa ya ciyar gurgudan yalwarsa kenan ay li yunfiq alghani min gina'in wanda yake mawadaci ya ciyar ciyarwa ta wadata fala yunfiq nafqat alfuqara ba zai ciyarwa ba irin ciyarwar talakawa ko kenan in yana da wadata zai ciyar ciyarwa irin ta mawadata bai cewa a tunda yanzu ai sun rabu ne kawai abinda ya ga dama irin ciyarwar talakawa zai mu a in yana da wadata ya wadatar wannan shine abinda ayar take nishi wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka kuntata ma arzikin sa duyqa alaihi aka kuntata masa ma'ana talakka ne kenan falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar daga abinda Allah ya bashi minar rizqi na arziki gurgudan abinda Allah ya bashi sai ya ciyar la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora mare sai abinda ya bata wa hada munasibun lil hikmati wannan ya dace ma hikimar Allah war rahmatil ilahiyya da kuma rahama ta abin bauta shine Allah ta'ala haythu ja'ala kullam bihasabihi yayin da Allah ya sa kowa gurgudan hinin shi zai yi mawadaci ya ciyar gurgudan wadatarsa talaka ya ciyar gurgudan talaucinsa wa khaffafa anil mu'sir ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin tsanani bai da shi wa annahu la yukallifuhu illa ma atahu Allah bai dora mishi sai abin da ya bashi dan haka fa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mare wani abu sai gurgudan wadatarta yalwatta fi babin nafqati ababan ciyarwa wa ghairi hada waninsa sayaj'alu Allahu ba'da usr yusra sayaj'alu Allahu da sannu Allah zai sanyawa ba'da usr bayan tsanani yusra sai Allah zai kawo sauki fa inna ma'al usr yusra din lokacin da kaga tsanani to sauki na tawwa insha Allah wa hadhihi bisharatun wannan kaman faranta ciki faranta rai ne bishara ne lil mu'siri ga wa'anda suke cikin tsanani anna Allah ta'ala sayuzilu anhum shidda cewa Allah zai gusar musu da wannan tsananin wa yarfa anhum al mashaqqa kuma zai doke musu wannan wahala fa inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki inna ma'al usri yusra balalle tare da tsanani akwai sauki wa ya Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin ba akwai zuwa sallah ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.